Zoomer and the beat.
Every day, new style, suru to kulu way when he beji ba. Some people, then they like me. Some people's ass to check KK, baby. I did rap, my swag, they kill. I did single, I did dance, they kill. Sede ba, I ya ma, dang adem. Kore ba, I ya ma, dang adem. I did na izu kachemu. Who lays? Sune yarana. Who lays? Azonemu kebasu. Who lays? Akotemu kebasu. Who lays? Asukunemu kebasu. Who lays? Me yam ma da si kezo. Who lays? Me ga yu si kezo. Who lays? Asa mana mezabi. Who lays? Play on mana DJ. Who lays?
Bash the bar. Magana hanji gwani ya tase. Me sauraro ya shate so se. Dalla dalla ko wache danse. Ko ba bullet ba mui iya duse. Imba mu yankalo swase. Game hausa in haute talose. Mawaka na wa irun kuna mase. Tambay jos ka punna ranse. Zampa sarap karaba ni de sarse. Zanchi are wa kwanta rinse. Baywa ta chika dole tabase. Bakin bullet me basa juse. Jini pari kama mata sose. Sarkin gobe na yau ya mose. Maganganu kuche so zanka se. Akwanche ko asugu nenda se. Bule kalma gugan kalma. Dang adam draba jinka ka jimse. May maana zambi dala se. Sirio somba ihun banza. Sakanin bai wana bunara se. An kuma bash the BOC. Simpu dole kidan kutada se. Mama ta che munje ka gwada kome kai. Darika kama kama se. We tap keji age panda. Mamu iya ruwa kabi mukani se. Sose ma Bate, bate, date, wate.
Big mana DJ.
Who lays? Azonemu kebasu. Who lays? Akotemu kebasu. Who lays? Asugunemu kebasu. Who lays? Me yamma da si kezo. Who lays? Me ga yu si kezo. Who lays? Asa mana mezabi. Who lays? Play on mana DJ. Who lays?
No one ever said it's coming, it's a new wave. Nifo basu mezabi na kei to the fullest. Kona kote ina arban seni who hates. Kona zo da leti basu chemini is too late. Da kunti sautin ta ija ajito mune. Da ge yamma ta singa muse sure. Sorry baby when I yarn doesn't do days, but I can do five of you in a cool place. Basu bullet the gapara wa hartashi. Dumb in the gana by tabara sa harsashi. I keep going one yam beyond albashi. Chow birthday and I tell me alwashi. And my father, all my songs have gone viral. Of course, I'm kind of weather, I'm a young idol. Think I'm happy, you're messing with the wrong barrel. Shusha life was coming out of the gun barrel. Sako the POC, the bash nepa. Kao sakula yomi ko ba nepa. So before this bullet send you back to Yameka. Tempa takane me gapara ya pema.
Ya pema. Bash the bar, don't bullet buke yi aradu yi tana yi da na burge sa'adu in aka ce mu ne a dandali nan ne zaka ga rawan osondu don mu ne da magana tari batun mu ya fuka auna da mudu kallo na sun fita all out all family su tare da dudu mai sanya ya zuciyar yan mata samarin arewa da kudu sabon bullet aken bature wahala ya kare mun jure yanzu da an ce bash ne fa sai shagani ar da iyaye a ture mu ake sha kullun kamar iska mu ne a radio baban na zaure don suna son wa'azin baki na kamar mallam mai ana aure boya da rap swag da kyau kamar angwaye da amare mu iya mai da kida konde surutu wai wani beji ba share bullet to ga tutan arewa mu iya Hausa da sauran yare ran da na zo garin su ta dauka dan mama muka yi sha tare mudu aure ture zaure ture yare tare share
bullet sune yarana bullet azonan muke basu bullet akwatan muke basu bullet asugunan muke basu bullet me yamma da su ke zo bullet me ga yi su ke zo bullet asa mana me zabi bullet play on mana DJ bullet
big mana DJ
bullet
Mana DJ, big mana DJ.
Bullet.
Zoomer and the beat.